we need an Electoral Offences Commission and Tribunal to take charge of the issue of arrest.
Muna buƙatar hukuma ce da kotu ta musamman da za ta riƙa ɗaukar matakin kamawa da hukunta masu aikata laifukan zaɓe da suka haɗa da saya da sayar da ƙuri'u, in ji kwamishinan labaru na hukumar Festus Okoye, da ke ba da tabbacin matakan ba sani ba sabo da hukumar ke ɗauka ga jami'anta da suka karya dokokin zaɓe.
Try to bring the electoral process to disrepute through their actions that there is no consequence and that's why they persist. So we have to find ways and means.
Okoye ya ci gaba da cewa wasu sun ɗauka in sun karya dokar ta hanyoyinsu na zamba cikin aminci, to sun sha ba hukunci, da haka yake da amfani a ɗau matakan wargaza irin wannan ɗabi'a. INEC ta ce ta gurfanar da ari bisa caji shida daga rahoton da ta karɓa daga rundunar 'yan sanda, kuma ƙa'idar ta nuna a jihar da jami'i ya aikata laifin ne za a gudanar da shari'arsa. Jami'a sashen labaru ta hukumar Zainab Aminu ta yi ƙarin bayani yadda dokar take bisa tanadin sabuwar dokar zaɓe.
A press release ɗin ba a faɗi laifin da ya yi ba, so tunda an ce na faɗi section ɗin da aka ce idan mutum ya aikata waɗannan laifuffukan section 145 subsection 1, so maybe za ku iya dubawa sai ku ga wani irin laifuffuka ne idan mutum ya yin ake masa wannan shari'ar za a ce ko.
A Laraba mai zuwa za a fara sauraron ƙarar a Adamawa, inda har yanzu dakataccen kwamishinan ke cewa san bai aikata wani laifi ba. In za a tuna, Hudu Ari ya ayyana 'yar takarar APC Aisha Dayiru Binani a matsayin wacce ta lashe zaben gwamnan Adamawa gabanin kammala tattara ƙuri'u, amma daga bisani jami'in ayyana sakamakon ya kammala aikin, inda gwamna Umar Fintiri ya samu nasara. Yana mai nuna takaicin yadda da ƙyar ya tsallake rijiya da baya a dambarwar ayyana sakamakon.
Kuma ƙarshen da muka yi kuka aka ki amsa sanda ya zo ya nuna halinsa a fili, wanda kuma kai da ni da ku dukun ga a fili. Ba hankura da zan yi ko bayan shekara nawa sai na hukunta su, saboda waɗannan mutane miyagu ne a tafiyan demokrasi a Najeriya. Idan Hudu da jami'an za su haɗa kai su ɓata demokrasi mu, ban ga dalilin da dukkan Najeriyans ba za mu taru gaba ɗaya mu yake su ba. Kuma hanyar yakansu shine mu kai su kotu, kotu ta yi hukunci a kansu.
Za a zuba ido kan shari'ar da zuwa yanzu Ari ke matsayin wanda ake tuhuma, kuma har yanzu yana zaman dakatarwa ne daga aiki ba sallama ba. Nasura da Maili Kayo, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.